الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايهك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna saki jaddada godiyanmu ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka Masjid Umar ibn al-Khattab wanda yake a nan unguwar diaspora babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger ba dan komai ba sai dan ci gaba da karatunmu na littafin Al-Aqidatu al-Atfal fi tauhidil muta'al wanda wannan kuma zai zamanto mana darasi na goma insha Allah ta'ala a yau muna asabar daren lahadi 18 ga watan al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda yayi daidai da 4 ga watan 7 shekara ta 2026 miladiya illisahin ya tabbata kamar yadda muka sani a wancan sati mun tsaya karshen tambaya da malamin yake cewa kaifa tuhibbullaha wa rasula ya bada amsa yake cewa uhibbullaha wa rasulahu bi ta'ati wattiba'i awamirahuma to muna cikin karin bayani game da abin da ya shafi hakikanin soyayya ga Allah madaukakin sarki da soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai lokaci ya mana halinsa insha Allah ta'ala a yau zamu yi da wannan bayanin sannan kuma sai mu ci gaba akan tambaya ta gaba idan ba mu manta ba mun yi bayani akan cewa soyayyar Allah da manzansa ba wai a baki kawai ake yin ta ba a'a abu ne wanda ya shafi baki halshe ka fada sannan kuma abu ne wanda ya shafi gabbanka su zamanto sun aikata an ga a jikinka wannan son na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da son Allah ke kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki yake cewa ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu idan sun kasance suna son Allah to fattabi'uni su yi maka biyayya ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun yi maka biyayya yuhibbukumullahu Allah madaukakin sarki zai so su sannan kuma yaghfir lakum dhunubakum Allah madaukakin sarki zai gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki shine ghafur mai yawan gafara rahimun kuma mai yawan jin kai mai yawan tausayin bayinsa to mun yi bayani akan wannan aya tana nuni akan cewa soyayya ga Allah madaukakin soyayya ga Allah da manzansa sai ya kasance mutun ya aikata a gaban jikinsa tana tabbata ne bangaren abin da ya shahi yi ma Allah da'a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ba wai a da'awar baki kawai ba ba dan ka ce kawai ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shikenan ya tabbata da gaske hakan ne a'a sai an ga abin da gabbanka suka aikata me kake aikatawa shin kana biyayya ga Allah kana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koko bil aks kana saba musu ma to yayin da ya zamanto saba musu ne kake to wannan yana nuna cewa ba wai soyayya kake ga Allah kuma baka nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina Umar kamar yadda muka ambata a wancan karatu cewa sayyidina Umar yazo yake cewa ya rasulullah nafi son kaina akan ka amma nafi son ka fiye da kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Umar har yanzu baka yi imani ba imanin ka bai cika ba daga baya sayyidina Umar ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haqiqa nafi son ka fiye da kan kaina ma yanzu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi to yanzu ne imanin ka ya cika ya sayyidina Umar ashe nuna soyayya ga Allah da manzansa sai ka fifita Allah ka fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum dayanku baya yin imani ma'ana imanin shi baya cika hatta akuna ahabba ilayhi, har sai na kasance na fi soyuwa a gare shi, min walidihi, sama da iyayen shi, wa walidihi, sama da ƴaƴan shi, wan nasi ajma'in, sama da mutane gabaki daya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yazo yana da'awar yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to soyayyen nan ba ta tabbatuwa, kai imanin shi ma baya cika har sai in ya kasance ya fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yanda yake son iyayen shi, ya fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yanda yake son ƴaƴan shi, ya fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yanda yake son gamagarin mutane gabaki daya. An fara da iyaye saboda soyayya da take tsakanin ƴaƴa da uwayensu, zaka ga duk wani irin nau'i na tausayi akwai tsakanin ƴaƴa da mahaifansu. Da zaka ga in dan kwarai ne yana tausayin mahaifin shi, yana tausayin iyayen shi. Sannan iyaye idan sun zamanto su ma na kwarai, zaka ga suna tausayin ƴaƴansu. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace imanin ka ba zai taba cika ba har sai ka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa. Ashe wannan yake nuna cewa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne. Sannan kuma ita soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda malamai suka ambata, ba wai kawai a baki ne zaka zo ka ce ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa malamai suka ware wasu bangarori guda hudu, suka ce duk wanda ya cika wannan abubuwan guda hudu to shine masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya. Ya ne ne wannan abun? Abu na farko suka ce ta'atuhu fi ma amara, zaka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a cikin abin da ya umarni da aikata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci maza da su dage tufafinsu, kada ya huce idan sahu. Wannan umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe abin da ya kamata in dai da gaske kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a ga tufafinka kai ya huce idan sahu, ka dage shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata da su sassaftar da tufafinsu ya je ƙasa. Ashe idan tana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko a ce kina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya ta gaskiya, to ashe dole a ga kin sassaftar da tufafinki ya je ƙasa. Wannan shine abu na farko, ta'atuhu fi ma amara, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da aikata to wajibi ne kayi mishi mi da'a, ba tare da wai tunanin mi zai biyo baya ba, ba tare da duba cewa a gidanku ba a yin wannan abun ba, ko a garinku ba a yin wannan abun ba, ko kuma a ƙasarku ba a yin wannan abun. A'a, matukar an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace kayi kaza, to zaka rufe idan ka kayi mishi biyayya. Wannan abu na farko cikin mi alamu da suke nuna kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu suka ce wa tasdiquhu fi ma akhbara, sannan zaka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin labaran da ya bada. Duk wani labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada zaka ce gaskiya ne ba tare da ƙarya ba. Ka zamanto kamar sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu, lokacin da sayyidina Abu Bakar ya kasance a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kasance duk abinda aka gaya mishi aka ce manzon Allah ya ce zai ce gaskiya ce. Shi yasa lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yazo yana ba da labari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane, sayyidina Abu Bakar baya nan, sai wasu daga cikin kafirai ko mushrikan Makka sai suka tare sayyidina Abu Bakar, suka ce ya kai sayyidina Abu Bakar, kashi abinda mutumin naka yake faɗa, wai a cikin dare an yi tahiya da shi tun daga Makka aka tahi da shi har Baitul Maqdis, sannan kuma aka yi tahiya duk a cikin daren, aka ɗauke shi daga Baitul Maqdis aka tahi da shi sama, kuma aka dawo da shi, kuma aka maido shi Makka duk a cikin daren aka yi wannan tahiyyar kilometrorin nan. Ya ce ba dai manzon Allah ne ya faɗi ba, suka ce eh shi ya faɗi. Ya ce to wallahi da gaske ne an yi wannan abu. To duk wani labari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bada ka ce gaskiya ne. To sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari ne kashi uku, labarin abin da ya huce tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, da labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada abin da ya afku a lokacin sa da kuma labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wanda zai zo a nan gaba wannan sune kalan labarai guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa to duk wannan nau'in guda uku na labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka yarda da su zaka ce gaskiya ne shine tasdiquhu fima akhbar sai ka gaskata duk abin da ya bada labari ɗaya daga cikin labaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo shine kamar misali daga cikin labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na wani manomi yana noma to sai ya zamanto akwai wani bawan Allah da yake bulaguro yana cikin daji sai ga jimare hadari suka hadu alamun ruwa sai ya ji wannan bawan Allah mai bulaguro sai ya ji a cikin wannan hadirin ana cewa isbi hadiqata fulan ya kai wannan gajimaren ka shayar da gonan wane ka shayar da garkan wane ka je ka shayar da ita yace ba a jima da wannan ba kawai sai ga ruwa ya kece ya diba kuma gabas yamma kudu arewa babu gona ko guda a wajen kuma an ce wannan ruwan ya shayar da gonan wane an ambaci sunan mai gonar kuma babu gona a kusa kuma ga ruwa ya fara kuma shi wannan ruwa an ce ya shayar da gona kuma babu gona yace ya samu wani waje ya labe ruwa ya yi da sabka da ruwa ya sabka sai ya ga hanyar da ruwa yake bi akwai wata hanyar ruwa sai yake bin wannan hanyar yana bin wannan ruwan ya ga ina ne wannan ruwan zai tafi yana zuwa wajen gonaki sai ya ga wani bawan Allah yana ruwan nan yana zawa yana yin hanya ruwan nan yana shigowa cikin gonar shi ruwan da aka yi a dashi ba a yi a wajen gonakin gonakin ba Allah ya sabkar da ruwan ne kadai saboda gonar wannan bawan Allah a dashi aka sabkar da ruwan kuma ruwan sai ya gangaro ya zo wannan gonar ganin shi wannan bawan Allah ke da wuya sai wannan sai ya zo ya ce mishi bawan Allah mai gonan nan da Allah mai sunanka sai ya ce mishi ai sunana wane ya ce wallahi sunan da ya ji an ambata a cikin gajimaren nan kenan ka je ka shayar da gonan wane to wannan wanen da aka fada shi ne ya ce wai kai bawan Allah dan Allah in tambaye ka mana ya ce me aka yi sai ya ba shi labarin abin da ya ji abin da ya gani ya ce amma dan Allah zan tambaye ka menene kake yi kai wani irin mutum ne sai ya ce ai shi iya abin da ya sani shine in yayi noma ya girbe abin da ya girbe yana raba wannan abin gida uku kashi uku yake raba shi ya ce kashi na farko zai yi sadaka da shi kashi na biyu ya ce yana ashe shi a ci a gidan shi shi da iyalan shi ya ciyar da iyalan shi ya ce kashi na uku yana aje shi idan da mana ta dawo ya je shifka yace shine kawai abin da yake yi baya zuwa yana saidawa a'a yana raba uku ne kashi daya cikin uku ya bada shi sadaka ya raba ma mabukata kashi na biyu cikin uku sai ya bar shi a gida a ci shi da iyalan shi kashi na uku kuma sai ya bar shi idan da mana ta dawo sai ya yi sai ya je ya shifka yace abin da yake aikatawa kenan yace Allahu Akbar to dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya sabkar da ruwa su kutum da guda dan kawai a shayar da gonarka kenan to kaga wannan labarin da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labarin ba sai a ce ta zo mu jita saboda akwai abin mamaki a cikin labarin ta ya za a yi ruwa a dashi babu gonaki kuma har a cikin hadarin a ringa cewa ruwan nan ka shayar da gonar wane kai ka san abun mamaki ne kuma ruwan nan ya bi hanyar da ruwa take zuwa hayyace zuwa wannan gonar haba in ba dan as-sadiqul masduq ya faɗi wannan ba ai da kawai cewa za mu yi ta zo mu shi ta mu huce amma wannan labari dole ka gaskatar da shi ka ce da gaske an yi wannan abu wannan shike nuna ka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari kashi na biyu misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa lokacin da yake raye kenan suratul qamar ta sabka iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar wata zai tsage kuma watan ya tsage a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun gani mu mun gani ko mu gani ba dole mu gaskata wannan labarin shi ma saboda a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya gani kuma sahabbansa sun gani kashi na uku daga cikin labaran kalolin labarin da muka kawo nau'in labarai shine labari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa na abin da zai zo a gaba kamar a cikin karatun mu da muka gabatar karatu na biyu da ya huce kenan mun yi bayani akan wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da nau'in mata nau'in ƴan wuta guda biyu daga ciki akwai mata waɗanda suke kasiyatun ariyat ma'ilatul mumilat mun ba da labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun wajen ba da labarin yace sinfani min ahlin nari manzon Allah sai yace lam arhuma ba'd yace ni ban gansu ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu su amma sun zo mu mun gansu to wannan ma za a iya cewa ai mu mun gani to akwai kuma labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wanda kai baka gani ba ni ban gani ba amma za mu gani a nan gaba shine abin da yake wa kana a cikin kabari in ba ka mutu ba ba za ka gani ba to dole ka gaskata a takaice tasdiquhu fi ma akhbara sai ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya bayar na labarai abu na gaba na uku kenan daga cikin abubuwa guda huɗu shine wajtinabu manaha anhu wa zajar shine da nisantar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani da shi ko kuma ya tsawatar akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka a sha taba to wani zai ce a ina da kai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka a sha taba ba hadisi bane ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haramun ne mutun yayi duk abinda zai cutar da shi zai cutar da hankalin shi zai cutar da jikin shi ko zai cutar da al'umman musulmi gabaki ɗaya haramun ne ba so kai wannan abu taba kuma sigari tana cutar da mu kai kanka mai sha tana cutar da kai shi yasa ma ai ko a jikin kwalin taba sigari an rubuta nui gravement a votre santé ko nui gravement à la santé à votre santé et à votre entourage wannan sigarin tana gurbatar da lafiyarku kwarai da gaske sannan kuma tana gurbatar da lafiyar waɗanda suke tare da ku kaga tunnan ta zama haramu kenan wannan labari ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace haramun ne ko to kaga dole ka nisanci wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kallan matar da ba muharramarka ba haramun ne sai ka daina ya haramta kallan abin da bai kamata ba sai ka daina ya haramta maka kai kaza ya haramta maka saba ma iyaye sai ka daina wannan duk iya daga cikin mi nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na gaba suka ce wa Allah yu'badu Allah illa bima shar'a kuma kar ka sake ka bauta ma Allah sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ma'ana sai da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ɗan uwa ina abubuwa guda hudu su suke nuna tabbas kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ɗan wasu daga cikin malamai sun yi ƙarin bayani duk da in ka ɗauka ka dunkule su za su shiga karkashin wannan abubuwa guda hudu da muka ambata abin da suka ƙara shine ittiba'u sunnatihi wal iktida'u bihi shine bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yin koyi da shi bin sunnasa shine ta'atuhu fi ma amara yana ciki tasdiquhu fi ma akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajar duk iya cikin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na gaba shine suka ce as-salatu wassalamu alaihi shine yin ni salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma roƙa mishi aminci wannan duk iya daga cikin wa'incin abubuwan da muka ambata domin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye yayi umarni da ayi salati ga manzon Allah Allah da kansa yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima umarni ne daga Allah madaukakin sarki kai tsaye shi kuma duk wani umarni suna cewa yana fa'idan daddami al-wuju wajibcin abu ayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ashe dole ne kai ni kai mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ko kaki ko kaso me yasa nace ko kaki ko kaso saboda dole a cikin sallah sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ka zo kai attahiyatu lillah was salawatu wat tayyibat ka kare sai ka zo da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tawo kiran sallah sai an yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna muhammadar rasulullah lokacin da aka zo kaza lokacin da aka zo kaza sai an yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba kuma suka ce shine addifa'u an sunnatihi wa ta'zimiha ko wa ta'zimuha shine kai me ka bada kariya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka girmama da wannan sunnan duk abinda aka ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo zai suka ga wannan sunnan ka bada kariya ka kare sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma iya daga cikin nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba shine suka ce ka gabatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan maganar kowa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi maganar mahaifinka maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi maganar mahaifiyarka maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi maganar malaminka kowa ne ne shi to balantana kuma ɗan ku ci ku ba mu masoyiyarka ko na makamancin haka an ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi maganar mahaifinka to ina ga kuma masoyiya kaga ita dama masoyiya za ta zo a ƙasa ƙasa bayan an fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an fitar da manzon Allah an fitar da babanka da mahaifiyarka sannan sai watakila wasu su biyo baya wanda ita wannan tana daga ciki to kaga a takaice wa'innan abubuwa su ne suke nuna mi da gaske mutum yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin zukatanmu Allah madaukakin sarki ya sa za mu so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam soyayya ta hakika ba soyayya ta baka ba to daga cikin alamomin da suke nuna soyayyar mutum ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaske ne shine kamar yanda al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa karkashin wannan aya da Allah madaukakin sarki yake cewa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Al-Hasan Al-Basri yace idda'a qaumun mahabbatallah yace wasu mutane sun yi da'awar suna son Allah yace sai Allah ya jarrabe su da wannan aya saboda ita soyayya ga Allah da manzansa ba wai abu ne da za a zo a yi da'awa a baka ba abu ne wanda yake da alaka da zuciya shi kuma ba wanda ya san zuciya sai wa sai Allah Allah kadai ne ya san abin da ke cikin mi zukata banda Allah ba wanda ya sani sai dai duk da malam Bahaushe yana da karin magana da yake yi labarin zuciya a tambayi fuska ma'ana duk yanda yana nufin cewa in kaga fuskan mutum zaka iya gane me ke cikin zuciyar shi ko to wannan galiban za mu ce domin wanin zaka ga a fuskar shi ya bata rai ko wani abu makamancin haka ko fuskar shi wani abu makamancin haka amma a cikin zuciyar shi kuma farin ciki yake da murna nawa aka yi wanda shi huskar shi ce haka nan bai iya dariya ba shi kawai huska ya iya kamar dodo kawai shi huska kullum hamma yana ba a yan shi tsoro in ba ya ba hakki to yace sai Allah ya jarrabe su da wannan ayar kamar yadda dai muka karanta ayar ta yi bayani in wanda gaske kuna son Allah dama inda ake rigimar ayi ba wai wajen Allah ne ake rigimar ba mushrikan makka kafirai ba wai suna rigima akan Allah bane ba a'a akan wa suke rigima akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai Allah ya ce inda gaske in kuntum tuhibbunallaha kuna son Allah da gaske ba wasa kuke ba to fattabi'uni ku bi manzon Allah Allah ne yace ku bi manzon Allah to anan ne za a gane da gaske kuke kaga Allah madaukakin sarki bai ce inda gaske kuna so na ba ku nuna mun son in gani a'a sai yace fattabi'uni fattabi'u rasulullahi ku bi manzon Allah wannan ayar kararra tana nuna mana soyayya ta gaskiya ba wai a baki take ba a'a biyayya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya nan ne nan ne ake gane da gaske kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ayar tana nuna mana kai tsaye ba wai kawai cewa ana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da baki bane ba a'a bar abin da yake gaskatar da wannan shine yi ma Allah madaukakin yi ma manzon Allah biyayya da kuma abin da ya sha yi mishi da'a Allah madaukakin sarki ya kama mana Allah madaukakin sarki ya taimake mu a takaice ya koyon uwa musulmi ina ga ya kamata mu tsaya karkashin wannan ayar mu tsaya bayanan akan haka sai mu je zuwa ga gaba ta gaba sai dai abinda nake so in fada daga karshe karkashin wannan mas'ala da muka kawo ta soyayyar Allah da manzansa shine yayin da ka fito dole ne soyayya ga Allah da manzansa wajibi ne wannan duk wanda baya son Allah baya son manzon Allah kafiri ne wannan haka ne to amma abin magana shine ba duk me cewa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane yake nuna cewa shi yana son manzon Allah idan muka auna da irin alamomin da ake gane tabbas soyayyar manzon Allah da gaske ne in muka lura da irin wannan abubuwan zamu ga su wane ne wa'inda suke cika baki da sunan suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace tambaya ta gaba su'al yace hal anta tuhibbu as-sahabata radiyallahu anhum yace shin kai kana son sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su kana son su da gaske jawab malam yace na'am yace eh qurai uhibbuhum ina son sahabban manzon Allah wa ata'abbadu Allah bi hubbihim yace kuma wannan soyayyar da nake yi gare su yace ina bautar Allah ne da wannan soyayya ba wai kawai haka kawai ne na tituwo na koshi kawai na zauna nace ina son sahabban manzon Allah ba a'a yace ina son su ne kuma saboda bautar Allah yasa nake son su wai kan muje nesa ɗan uwa daga cikin manyan dalilan da yasa dole a so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya zabe su a matsayin abokanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabe su a matsayin abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin kwarai duk abu mai muhimmanci to Allah ba zai zaba mishi abokanai ba mutanen banza ba zai taba yi ba ballantana Allah madaukakin sarki ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa akan duk halittunsa Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan duk halittu amma ba zai taba yi ba kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa'innan sahabban kuma mutanen banza ne duk wanda kaga mutumin banza a cikin su dama ba sahabi bane ba munafiki ne ko kafiri kamar yadda zaka ji ɗan shi'a sai dai ku burtu da bakin cikin ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da falala kwarai daga sai kuma mafi falala a cikin su shine sayyidina Abubakar sai dai ku mutu da bakin cikin ku wallahi mutu bi ghaizikum ɗan shi'a sayyidina Abubakar ya fi kowa falala lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarni da ayi hijira Allah ya ce ya ba da dama a yi hijira daga Makka a koma Madina kowa yana tahiya yana hijira ko a lokacin akwai sayyidina Ali ko babu sayyidina Ali akwai sayyidina Ali amma Allah madaukakin sarki ya ce ya annabi ya rasulullah da kai da Abubakar za ku yi hijira tare da shi kai yanzu dan Allah in ba tambada ba ya za a yi hijira zuwa Madina Allah madaukakin sarki ya ce ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi hijira da Abubakar tare da Abubakar kuma ka yi tunanin wannan mutumin ya zamanto mutumin banza haba haba ta yaya mutumin da lokacin da aka zo za a yi hijira suna cikin kogon nan suna zaune ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwana sai ga maciji ya ji kamshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya leko ta ga wata kofa sayyidina Abubakar shi kuma bai sani ba sai ya tunanin wannan macijin ya zo ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya sanya kafar shi ya toshe wannan hudar wannan macijin haka yake sarar sayyidina Abubakar yake sarar shi in ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji zuha ta sayyidina Abubakar ta taba jikin shi ba ya tashi daga kwana manzo Allah bai san abin da yake wakala ba manzo Allah ya tambaye wannan macijin yace me yasa kake cutar da shi yace ai nazo in ganka ne ya rasulullah shi kuma ya hana ni ganin ka Allahu akbar wannan mutumin kuma kace mutumin banza ne kai anya kwakwalwarka akwai lahiya a cikin ta ko anya babu datti hatta a cikin alqur'ani Allah ya safkar da aya sukutum da guda shedar cewa tare da sayyidina Abubakar suke iz yaqulu li sahibihi la tahzan yake cewa lokacin da yake gaya wa sahibin shi abokin shi aboki kaf cikin alqur'ani an ambaci sunan zaid sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an kira sayyidina Abubakar ne da sahibu rasulillah a cikin alqur'ani kai tsaye domin an ce ashabu rasulillah sahabbai ba ware ba amma anan da aka ce iz yaqulu li sahibihi kab jumhur malaman tafsiri sun fassara sayyidina Abubakar ne to kuma yanzu kai ka waye gari kana zagin sa an ambace shi a cikin alqur'ani da sunan masoyin manzon Allah sahabin manzon Allah na gaskiya haba ai tabewa ta kai tabewa to ma'ana dai son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bautar Allah ce yayin da ake son su wajibi ne ka so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana yace tambaya ta gaba madha taqulu idha dhukira ahaduhum yace to idan an ambaci daya daga cikin sahabbai an kira sunansa me kake cewa a yayin da aka kira sunansa me zaka ce jawab yace aqulu radiyallahu anhu wa ardahu yace ni ina cewa ne Allah ya shi kansa Allah ya yarda da shi kuma ya yarda da shi Allah ya yarda da shi ya yarda da shi wannan shine abin da ake fadi idan an ambaci sunan sahabi sai a ce radiyallahu anhu shi yasa zaka ga an ce an abi hurairata sai a ce radiyallahu anhu an amru bin an abdullahi bin amru bin al-as radiyallahu anhuma zaka ji ana fadin haka an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an amir al-mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu haka zaka ji ana hodi Allah ya yarda da su ma'ana saboda aya ta sabka su kutum da guda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su sahabbai gaba dayan su kuma su ma sun yarda da Allah to amma malamai sun ce ana iya ce mu mutun radiyallahu anhu amma min babi ana yi mishi du'a'i ne addu'a ake mishi ba wai da sunan haka ne ba amma magana wanda tafi inganci wanda yafi dacewa da daidai shine a kebance sahabbai da wannan radiyallahu anhu amma dan kai mu mutun addu'a Allah ya yarda da kai ai ba wani abu ne ba wannan addu'a ce kake yi mun ba kake yi mun mutun kana roƙa mishi alkhairi domin yardar Allah ta fi komi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in aljanna za su yi farin cikin da basu taba yi ba in aljanna ba akwai abin da yake aljanna farin ciki yanzu mu ai mu abin da muke fama shine Allah yace kai kawo dan aljanna ne sai ka ji dadi sai kai farin ciki to Allah yace in aljanna akwai wani farin ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in aljanna akwai farin cikin su wani farin ciki ne shine Allah madaukakin sarki bayan an shiga aljanna zai ce da su na yarda da ku Allahu akbar ba abin da yake wannan dadi sai abu guda kuma wanda shi kuma yafi wannan dadi bayan an shiga aljanna yanzu an shi dadin Allah zai ce kuma na yarda da ku gaba daya har abada duk wanda Allah ya yarda da shi wallahi ya huta Allah ya tarawa mine yake da suna ake cewa nono ruwa ko mine Allah ya tarawa magaran shi nono ko haka ake hodi to duk wanda Allah ya yarda da shi haka ne amma abin da yafi komi dadi kuma yafi komi farin ciki shine ganin Allah madaukakin sarki domin duk wanda ya shiga aljanna wallahi sai ya ga Allah kiri da musu Allah madaukakin sarki ya sa muna cikin wanda za su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa masu girma ina ganin ya kamata mu dakata saboda wani uzuri da ya gito ba zan samu yin sallar isha'i a nan ba zan isa wani washe can insha Allah ta'ala tana yiwa a hanya sallah ta kama ni insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu sati mai zuwa dama a wancan karatu namu mun yi fassarar wannan tambayar da na tsaya a kanta kinan Allah ya kai mu sati mai zuwa zai kasance karatun mu kinan ranar Lahadi maimakon ranar Samedi sati mai zuwa insha Allah ta'ala sai mu tashi akan wannan karin bayani akan wannan gabata abin da ya shafi in an ambaci sunan sahabi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah me za a faɗa shin kuma ya halatta a gaya ma wani duk da mun ɗan yi karin bayani kaɗan amma sai mu tashi kan wannan sannan kuma sai mu ci gaba da fatan abin da na hudi daidai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya cikin lada da ni da ku gaba ɗaya inda na yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mini subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.